أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما ينهك دكان وبكي ديا نو أن مكرن تامسون نور العلم والهدى أولا نغرين نسرى وقودزن فلسطيت أناجيريا إنا مكسلما إلين تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin Hamziya na al-Imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri radiyallahu anhu, wanda kuma a yau zamu tashi a inda watan yake magana akan abun da ya shafi watan ce tawassuli ne da yake tayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake neman a gafarta mashi afwa dukkan zunuban shi baki daya da kamun kafar da yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da irin kaskantar da kanshi da ya nuna. To shine zai ci gaba da mana wannan akan wannan din, inda yake cewa kullu amrin ta'ani bihi tuqlabul ayanu fihi wa ta'jabul busara'u, yace kullu amrin, dukkan wani al'amari, ta'ani bihi, wanda kake kulawa da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to duk abun da lalle kake da yake da muhimmanci gurinka ka kula da shi matuƙa, to lalle wannan abun tuqlabul ayanu fihi, ana juya ko a canja zati a cikin wannan abun, wanda har wata ajabul busara'u, masu gani su yi ta mamaki. Wato ma'ana shine duk abun da ka damu da shi to sai ya canzu, kamar yanda halqama ta gabata cewa qalbul ayni da ake yi idan abu ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kamar irin abun da ya shafi sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma. Kaga sayyidina Abu Bakar mahaifi yake ga sayyida Aisha radiyallahu anha, shi kuma sayyidina Umar mahaifi yake ga sayyida Hafsa radiyallahu anha. To amma kaga dukkan su kenan, ƴaƴan su ne kenan ko. To amma sai ga su da suka aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ga su Allah yana cewa watan wa azwajuhu ummahatuhum, matan manzo Allah iyayen mu'mine ne. Ga sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar kuma su ne shugabannin mu'minin. Kaga yanzu an yi miki na an yi qalbul ayni, yanzu an canja, ƴaƴa sun dawo uwaye, uwaye sun koma ƴaƴa ko. To shine ka nufi manzo Allah duk abin da yake, don haka wai abin da yake so ya gwada mana nan laifukan nashi da yawan zunuban nashi, to ana iya canza sun su koma kyawawan ayyuka din, kamar yanda yake nema din da yace autura sayyi'atuhu hasanatin fa yuqalu istihalatu sahaba'u, ko ai kaga yace ko a ga kyawawan munana ayyukan shi su dawo kyawawa, ma'ana su zama lada, a juya su zama haka din. To sai ya ce ai da manzo Allah duk abin da ka kula tunda ya bi wata hannun manzo Allah sallama, to shine yake nufin to zai yi yu Allah madaukin sarki ya mashi haka din da alfarman manzo Allah sallama, zunuban nashi yanzu a juya su koma kyawawan ayyuka din. To shine kullu amrin, kowani al'amari, ta'ani bihi, wata nuska kuma yana zuwa da tu'una bihi, shine ta'ani bihi, wanda kake kulawa da shi ya tuqlabul ayanu fihi, ana canza asali a cikin shi, ko kace ana canza zati ga shi wannan abun, wata ajabul busara'u, masu gani masu ta mamaki ko ya an kai hakan ya faru, to ana iya canza man zunubai na ni masu zamo dulla da baki daya, saboda fadalata Allah madaukin sarki da albarkacin ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ruba'in tafalta fi ma yahmi fi ma yahli min hifadha wa huwa al-furatul rawa'u, to sai ba da misali yace ruba'in da yawa watan rijiya, ko kace ijiyar ruwa, tafalta wadda kai tofi fi ma'iha al-milhi, a cikin ruwanta mai zartsi, ma'ana mai kamar gishiri kenan, amma fa adha, sai wadannan ruwan ya zamo wa hawal furatu, yana ruwa mai dadi kamar ruwan furatu, arrawa kuma yana mai kosarwa daga kisa, wai ma'ana shine da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijiyar ruwa, ko kace rijiya, kai tofi a cikin ta wadda tana da ruwa masu gishiri kamar gishiri ba su shawuwa, amma da albarkar wannan tofin naka sai an ka juye waɗannan ruwan sun ka dawo masu dadin sha, har a sha ai maganin kishirwa da su ba. To shine yake nufin to manzo Allah kana haka, don haka manzo Allah kana iya sa hannu a gafarta mana zunubai na su koma dulla dadin ma aikin lada baki ɗin su. To shine ruba'in da yawa ijiyar ruwa ko kace da yawa rijiya ta falta kai tofi fi ma ya halimi lahi a cikin ruwanta mai zartsi ko kace cikin ruwanta mai gishiri fa adha sai yazamu wa hawal furatu yana mai ruwa mai dadi kaman kamar ruwan furatu arrawa ko mai kosarwa ahu mimma janaitu law kana yuguni alifun min azimi zambin wahau yace ahu yace ina jin ciwo ko kace ina kokawa shine ma'ana din ahu ma'ana ina jin ciwo mimma janaitu bisa ga abun da na aikata na zunubi wai ma'ana abin da na aikata na zunubai da na tuna zan ji ciwo inji ban ji dadi ba shine ma'ana jin ciwo na fahimta ba wai jin rauni haka nan ba a jin ciwo na jin zafi a zuciya na wani abu kaza wanda ya kuce maka misali ko to shine ahu ina jin ciwo ko kace ina jin takaici ko kace watan ina kokawa mimma janaitu daga abin da na aikata na zunubai law kana yuguni alifun wa ha'u inda alif da ha'un suna amfani min azimi zambin daga zunubi mai girma wannan alifun da ha'un da yake nufi wai na wannan ahu din ai alifun ne da kuma ha'u sune sun ka bada ahu ahu ko to shine yake nufi wai inda wanga jin ciwon yana amfani to lalle kam da bisa ga kaddalawa in yana amfani to lalle ne kam naji ciwon wannan al'amarin da ya faru shine ahu ina jin ciwo min majina to bisa ga abin da na aikata na zunubi law kana yuguni alifun wa ha'u inda wannan alif din da ha'un din na ahu din suna wadatarwa min azimi zambin daga watan babban zunubi artajit taubatan nasuha wa fil qalbi nifaqun wa fil lisani riya'u yace altajit taubata ni dai ina fatan tuba wato shine ina fata da kuma kyakkyawan watan manufa na tuba an nasuha kuma tuba ta gaske amma sai dai abinda an matsala wa fil qalbi nifaqun a cikin zuciyata kuma ga munafunci shine zance na yana saba ma aiki na ma'ana kinan ina fada amma bana aikata wani abin da yake fada ne Allah bar duk dai nuna mi in za a yi roƙo da ma haka ake yi a roshi kai kamar da kanka ba kowa ba ka da komai sannan ya ce fil lisani riya'u kuma a cikin harshe na kuma ga riya shine sai dai kurin ya fada abu amma kuma ba dan dai watan ya fadi ba ya zama ba ikhlasi kinan ciki duk dai yana nuna mi yana nuna dai kaskantar da kanshi da nuna cewa shi ba kowa ne shi ya ba akan yana son akan abun da yake son zai yi roƙo din to kaga nan ne da yace artaji taubatan nasuha a wata nuskha yana zuwa artaji taubatan taubatan ba alif da lam din ga wannan atawatin sannan shi ma annasuha din shi ma yana zuwa din ba tare da wannan alif da lam din ba shi ma sai ya zama nasuhan wato sai ya zama kenan artaji nasu artaji taubatan nasuhan wa fil qalbi nifaqun wa fil lisani riya'u to shine artaji taubatan yana fata da sa ran tuba annasuha ta gaskiya amma sai dai wafil qalbi a cikin zuciya ta nifaqun akwai munafunci wanda zance na yana saba ma aiki na wafil lisani riya'u kuma cikin harshe na akwai riya shine yana yin abu dan daya a gani Allahu akbar wa mata yastaqimu qalbi wa lil jismi ujadun min kibrati wan hada wan hina'u yace shin wa mata yastaqimu qalbi ta yaya yaushe ne zuciya ta za ta tsaye bisa ga daidai shine wa mata yaushe ne yastaqimu qalbi zuciya ta za ta tsaye bisa ga daidai al hali wal jismi ujadun jikina gashi da karkacewa wani hina'u da tankwarawa ma'ana dukawa min kibrati saboda tsufana ni da na riga na tsufa har jikina ya kai ya tankware wanda ka san mutai tsufa ko za ka ga dan ya doro misali ya dan duka to shine ka rufin alhali na kai wannan hali to yanzu yaya zuciyata za a yi hata dawo ta zama ta kirki ta duk da yana nuna shi dai duk baya da aikin kirki baya da wani abu na kware Allahu akbar to shine wa mata yastaqimu qalbi ya yaushe ne zuciyata ko tayaya ne zuciyata yastaqimu za ta tsaye bisa ga daidai alhali wal jismi ujadun jikina akwai karkata gare shi wani hina'u da dukawa ko kace tankwarawa min kibrati saboda tsufana ma'ana saboda shekaru sun ja kenan kuntu fi nawmati shabab fa mastayqatu illa walimati shamta'u yace don haka kuntu ni na kasance fi nawmati shabab a cikin bacci na kurciya ko kace a cikin rabkana ta kurciya wato saboda ina kurciya to na rabkana ban yi aikin kirki ba tsufa zuwa mani shine kuntu na zamu fi nawmati shabab a cikin bacci na kurciya fa mastayqatu ban falka ba illa walimati face sai gashin kai na shamda'u yana mai fari da baki ma'ana sai da furfura ta zo kawai sai na farko na gano cewa ka lalle ko ban yi abun kirki ba na bata kurciya ta a cikin waɗansu ayyuka can wanda ba na kirki ba Allah bar shine kuntu na zamo fi nawmati shabab a cikin bacci na kurciya fa mastayqatu ban falka ba illa walimati sai watan gashin kai na shamda'u yana mai fari da baki watamadaitu aqtafi asra alqawmi fadalan masafatun waqti fa'u sai akula zama mai takun wata ma daitu aqdafi asra alqawmi fadalas masafatun waqtafa'u yace wata ma daitu sai gani nazarci na ci gaba aqtafi ina bibiyar asra alqawmi watan sawun mutanen kirki wato shine bayan Allah mutanen kware da an kai bi to yanzu na riga na farko amma sai dai na tsufa to sai ga yanzu ba an da wata himma sai in yi kokari in bi sawun magabata na kware to shi dai dace yanzu in bi kurin yafi sauki gare ni shine wata ma dai saboda haka wata ma dai tu sai ni zarci ni ci gaba a katafi ina bibiyar athara alqawmi sawun mutane da sun haka bata na kware shikenan fadalat masafatun sai kuma tafiya tayi tsawo wakati fa'u da kuma bin sawun nasu ne saboda an riga an tsere man da yawa sun yi tafiya mai nisa ni ko ina can ina shiriri ta Allahu akbar saboda nuna tawazu'i da kuma kasance da kanshi shine ka nufin saboda bai bi hanyar na kware ba sai sun ka tsere mai shine fadalan masafar sai tafiya tayi mai tsawo wakati fa'u da bin gurabun su wadancan magabatan sai sun ka tsere mai sai tafiya tamman tsawo da yawa fawaras sa'ilina wa hawa amami subulun wa aratun wa ardun ara'u yace fawaras sa'il don haka sai ga subulun hanyoyi wa aratun masu wahalar bi wa ardun ara'u da fili mai fadi shine kasa mai fili mai fadi fawaras sa'ilina a bayan su wadannan matafadin wa hawa amami alhali kuma shi kuma na tafi ga ta gaba na ni kuma wai abin da yake nufi da na bi sawun su magabatan to su da masu ne sun yi tafiya mai nisa sun cire man nisa sun tsallake wasu hanyoyi masu wahalar bi masu wahalar tafiya sun riga sun wuce su yanzu sun kai ga lebur hanya lahiyayya ba matsala ni kuma yanzu ga ni zan faru ta head ni ko ga wanga hanyar mai wahalar bi din ga ta gaba na ni kuma ta shiga tsakanin da ni da su ba yaushe su sun kai ga hanya mai nisa mai wahalar wanda ba ta da wahalar tafiya nan take za su isa inda za su ni ko yanzu ga ni zan shiga fara shiga cikin hanyar mai wahalar tafiya kaga kame in tsallake ga hanya mai ai sun riga sun tafi Allahu akbar to shine ga nufin watan fasubulun sai ka dauki wannan fa'u ne ka ce fasubulun hanyoyi wa aratun masu wahalar tafiya wa ardun ara'u da tafiya da fili mai fadi na kasa to waras sa'irina sai gashi a bayan su matafan wa hawa amami shi kuma wannan dajin gashi a gabana shi kuma ma'ana yanzu zan fara shiga ta kenan hamidal mujliju na gibba surahum wa kafa man takhallafa al-iqa'u yace al mujlijuna masu yin tafiyar dare kai hamida sun gode magibba surahum karshen tafiyar tasu din ma'ana wanda sun ka tayi tun da wuri yana nufin kina su gudancin magabatan na kware bayan Allah da sun ka bi hanyar kware tun da kurciye su har tsufa da komai to shine yake sun yace misali wai su sun riga sun gode matafiyar su dan sun yi ta tun cikin dare sai ga ko da gari ya waye masu sun riga sun yanke daji mai nisa sun yi tafiya to shine almujlijuna masu yin tafiyar dare kai hamida sun gode ma gibba surahum karshen wannan tafiya ta su din da sun kai ta dare dan ga sun yi tafiya mai nisa sai ya ci waka fala ibda'u nawata ishi nadama ga man takhallafa wanda ya jinkiri bai bi su ba wai wanda bai tafi tun da farkon ba to shi kan nawar da yayi ta ishe shi nadama yadda na sani shine waka fala ibda'u nawa ta ishi watan nadama ga man takhallafa wanda yayi jinkiri bai ta hidin ba rihlatun lam yazal yufannidu nisayif idha ma nawaituha washita'u yace rihlatun wannan ho wata irin tafiya ce wadda asaifu lokacin bazara wato lokacin zafi kenan washita'u da lokacin watan sanyi hunturu kenan lam yazal bai gushi ba yufannidu ni yana ƙaryata ni idha ma nawaituha duk lokacin da ni ya waga tafiya din tabin wagga hanyar ta kware duk sanda ne yace tun a wancan lokacin da kurciyar tawa sai in lokacin sanyi ne sai in ce bari dai a bari sai lokacin bazara in lokacin bazara ne sai in ce a bari dai a bari sai lokacin sanyi to shikenan hal uri ya kure mada ban yi ta ba Allahu akbar shine idza ma na wata wannan matsin za'ida ce shine yake nufin sai sana kai fanni dini ko ga kalmar na alqurani ko zaka ji ina jin annabi ya can kisa su annabi yaquba ko yake cewa da Allah madaukaki fada cewa walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufanniduni eh laula an tufanniduni to shine kan nufin rihlatun wannan wata tafiya ce wadda asaifu lokacin bazara washita'u da lokacin hunturun sanyi lam yazal bai gushi ba yufanniduni yana ƙaryata ni idza ma na wato duk lokacin da ni yayin ta sai in lokacin sanyi ne nuna mai an bari sai ga bazara lokacin bazara ne sai nuna mai bari sai lokacin sanyi shikenan hauri ya kula ban yi shi ba yattaqi hurru wajhi al-harra wal barda wa qad azama al-lazal ittiqa'u yace hurru wajhiya sai ka ce hurru wajhiya tsakiyar fuskata ko kace kumatun fuskata ko ma'ana dai fuska wato shine inda idan inda za ake gani misali wanda yake bayyana na kuncin mutum gashi to shine ma'ana din to shine watan a hurru wajhiya tsakiyar fuskata yattaqil harra wai shi yana jin tsoron zafi walbarda da kuma sanyi shi yasa in lokacin sanyi ne sai ya ce tafiyan nan a bari sai bazara bai iya fuskantar sanyin in lokacin kuma zafi ne sai ya ce a zafi ya a bari sai lokacin sanyi to shine ma'anar hurru wajhiya watan tsakiyar fuskata yattaqil harra wai yana jin tsoron zafi watan a zafi ne walbarda da sanyi alhali kuma waqar azzal ittiqa'u kiyayewa ya gagara min laza daga zafin wutar laza wai ni da ban iya kare kaina daga wuta azaban nan ta laza to kuma in ce ina jin zafin kuma wanga zan san yin bazara wai in ce bazan tashi in yi tafiya cikin lamarin Allah ba Allahu akbar to shine waqar azza alhali kuma azzal ittiqa'u kiyaye kaina yawo ya ta ya gagara min laza daga wutar laza duk da yana nuna cewa dai shi dai ba ya da wani abun kirki bai da menene Allahu akbar ba Allah radiyallahu anhu ذيك توذر عن مما جنيت في يومي كم ضرير وليلتي دردع يتشي ذيك توذر عن ناقون تتا غزوشيا معنى زوشيا تتا مانا قنشي شيني ذيك توذر عن ناهي قنشي أتكين زوشيا تا مما جنيت سبو لابندنا ايكا تانا سوابون الله في يومي دوهاك ينينا سيزمو كم ضرير ميس أنا نوو حلا غريني وليلتي كما دارينا درعاء mai tsananin duhu ne gare ni saboda me saboda ban riga ne abun kirkin da ya dace ba Allah akbar wa tazakkartu rahmatallahi falbashiru liwajhi annan tahal tilqa'u yace wa tazakkartu amma duk da wannan hali da nake wa tazakkartu rahmatallahi na tuna rahmar Allah subhanahu wataala don haka falbashiru sai zamo sakin fuska tilqa'u liwajhi shine mai fuskanta ga fuskata annan tahaju inda tunufa wai saboda na tuna kuma duk wannan hali nawa da rashin aiki na kware da rashin himmata da rashin kurna ga aikin alkhairi to amma sai ni tuno da rahmar Allah kuma cewa Allah mai rahama ne wanda kuma tayi lokaci komi to ita wannan to wannan tuna rahmar da ni sai ya zamo sakin murna da farin ciki da sakin fuska sai fuskanta fuskatawa duk inda tunufa fuskatawa da an kalli sai a ganda cikin murna da farin ciki tare daga laifukan kuma annan amma saboda tunawa da rahmar Allah sai ga ta cikin yalwa shine wata zakartu rahmatullahi amma sai tunawa da rahmar Allah fal bishru wata nusa kuma yana zuwa fal bushura da ka fal bishru sai ga farin ciki da murna tilqa'ul liwajhi yana mai fuskanta ga fuskata annan tahadu inda fuskata ta nufa fa ala haraja wal khawfi bil qalbi wajin khawfi war rajaa ikhfa'u yace shikenan sai ga arraja'u watan sa rai ga rahmar Allah wal khawfu da tsoro daga azabar Allah fa alha sai yannaci yadda goma bil qalbi ga zuciyata sai ya zamo in tuno da laifuka na sai in ji kuma da akwai tsoron azaba in tuno kuma da rahmar Allah kuma sai in ji ina kwadan kai aidan samu Allahu akbar shine arraja'u fa watan sare ga rahmar Allah wal khawfu da kuma tsoron azaba to fa alha sai yannaci yadda goma bil qalbi ga zuciyata sai ihfa'u aka samu wata sai gashi sai ga ihfa'u jayayya sai ka ce wa ihfa'u sai ga jayayya lil khawfi ga tsoron war raja da kuma sarai din sai ya zamo suna jayayya da juna wani lokaci in ji tsoron wani lokaci kuma wata in ji fatan ai kai zan samu rahama din shine wa ihfa'u sai ga watan jayayya ta kasance lil khawfi ga tsoron war raja da kuma watan sarai na rahama din sahilata asain sahilata asain da'ubta anita ati wasta asarat bihal aqwiya'u yace sahi ya kai dan uwa la ta'asa kada kai bakin ciki in da'ubta idan kai rauni anita ati daga aikin biyayya ga Allah wasta asarat al aqwiya'u sai zam al aqwiya'u masu karfi wasta asarat sai sunka watan kibanta biha da ita wannan aikin na kwarai din wai kai da kai laifuka da zunubai da yawa to gada kai rauni ka yanki kamna daga rahmar Allah in kaga cewa ai masu karfi masu himma sun kibanta da ayyuka din na kwarai da himma da kokarin nasu to kai gada ka yanki kauna duk da raunin naka din kaka yanki kauna daga rahmar Allah shine sahi ya kai dan uwa la ta asa gada ka yanki kauna daga rahmar Allah in da ofta idan kai rauni an da'ati daga watan yin aiki na biyayya ga Allah wasta asaratul aqwa'u sai ya zama alaqwa'u masu ƙarfi wasta asarar sunka watan kibanta biha da ita wannan aikin nabi yayi domin me sai yace saboda inna lillahi rahmatan wa haqqun nas minhu bir rahmati du'afa'u yace ka sani inna lillahi saboda inna lillahi rahmatan Allah yana da wata irin rahama wanda wannan rahama kuma wa haqqun nas bir rahmati mafi cancantan mutane da wannan rahamar minhu wajen Allah madaukin sarki to addu'afa'u masu rauni masu rauni su sun kafe kowa cancanta da wannan rahamar to Allah na da ita in kana da raunin gaka yanki kamar da samun ta ne kai ma Allahu akbar yace fabqa fil urji inda man qalabiz zawdi fa fil audi tasbiqul arja'u fabqa kai dai ka wanzu fil urji a cikin gurgunta ma'ana rauni kenan inda mun qalabiz zawdi nan gun dawowar raqun ma to in lokacin dawowar su ne to ka tsaya cikin masu gurgunta don da makocin su aka tsere ma sai yace saboda me yace fabil audi saboda a cikin dawowar tasbiqul arja'u guragun su suke riga zuwa ga mai kiwon nasu yanzu misali idan mutum zai kiwon raqun ma ai kaga zai sasu gaba ne ko ya kola shi yana baya to ai an ka je yanzu kuma sai ana son a juyo a dawo an ka ce su juyo su raqun ma kaga in ana tahiyan nan dai wanda aka goragu su za a bari ba su za a tsere ma ko shi kuma kaga mai kiwon yana bayan su wannan goragun to yanzu in an ka ce to kowane raqun ya juyo ha yanzu in an ka yi wannan juyowa zai rigen kawuwa inda shi mai kiwon kaga waɗannan da a bayan goragun su zo su rigen kawuwa wurin mai sudin ko to shine yake nufin cewa kaka yanki kamar ga rahamar Allah to idan kana ganin ka da rauni to kuma ya an ka ce a juyo masu raunin kuma su ne za su zama kuma kusa-kusa nan take sai su cimma wannan rahama din an ka ce ku juyo ga rahama din Allahu akbar to shine fabqa ka wanzu fil urji a cikin gurgunta ma'ana rauni kinan inda inda mun qalabi zawdi nan gun wurin juyowar raqumi amma lokacin juyo kinan amma sai da ba shi ba to daure kai ma kai kokari mana kai gaba gaba sai yace abin da yasa fafil audi saboda a cikin dawowa tasbiqul arja'u wanda aka guragun su suke riga zuwa ga mai kiwon su la taqul hasidan li ghayrika hadha asmaran nakhluhu wa nakhli afa'u yace la taqul garka fada hasidan alhali kana mai yin hasada li ghayrika ga wani kawai kace hadha asmaran nakhluhu kai wannan dabine ne sun yi yaya wa nakhli ne kuma dabine na afa'u sun zama wubatan busashi ba komai gare su kakka fada ka don hasada wai ma'ana in kaga wani wanda hika aikin alkhairi ya hika yin gaba gaba da himma wajen aikin Allah to garka yin zafi ne ga kai hasara te kace ai wan ganin yayi ne kokari saboda jin zafi da hasara amma kakka yi wannan don hasada an fahimta shine ka so ya cire ka cire hasara daga cikin zuciyarka in wani ya fika ba ma sai nan dai ba ai ga aikin alkhairi ko ma gami ne ko in wadata ce dukiya kaga Allah ya ba wani fiye da kai kakka yi hasada ilimi ne Allah ya ba wani sama da kai garka yi hasada mulki ne Allah ya ba wani bai baka ba kakka yi hasada duk dai to shine la taqul garka fada hasidan ka alhali kana mai hasada rage rike ga wanin ka kace mai waya hadha asmaran nakhlu wa annad bi nisun yaya wa nakhli afauni kuma nawa busa shine ba su da yaya wati bil mustafa'i wati bil mustada'i min amali libir fa kad yusqidu thimaral ata'u don haka yana gwadawa dai kad dai a yanki kauna ga rahmar Allah sai yace kai dai abinda zakai wati kai kokari ka zo bil mustada'i da abinda ka samu iko yi duk abinda ka samu iko na aikin zai yi bakin iya kokarin ka ba ka iya cin wani duk kokarin naka din amma dai kai bakin iya kokarin ka shine wa atika zubil mustada'i da bakin kokarin ka min amalil birri na aikin alkhairi domin faqad domin haqiqa Allah ata'u kananan dabinai da itatuwa to yusqidu thimara yana haifar da yaya fa wai da yawa ana samun kaga wannan dabino ne ko wani bishiya ne wani ice kenan karami amma kuma hakan shi da yaya wai abin da yake nufi rashin himma kada rashin kokarin ka to in dai akwai ikhlasi kana da yi don Allah to kuma za ka samu Allah za ka samu lada gare shi ma an fahimta to shine ya karfin da wannan duk dai kaga yana nan duk yana ta kokarin da ya gwada ba kar dai a yanki kauna ga rahmar Allah kuma da ma Allah madaukin sarki shi ya hana a yanki kauna ga rahmar teku shi ya ce kar a yanki kauna kamar yanda yake faɗa alqur'ani qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kaga Allah ne ya ce ko can kar a yanki kauna daga rahmar Allah madaukin sarki din to shine yace don haka wa ataka zubil mustada'i da abinda ka samu iko min amalil birri na aikin alkhairi faqad haqiqa al'ata'u kananan bishoyi ko kace kananan itatuwa to yusqidu thimara yana haifar da yaya fa saboda haka in dai kana da ikhlasi don Allah to garka damu zaka samu kai ma farala wurin Allah wa bi hubbin nabiyyi fa bi ridallahi wa fi hubbihi ridha wal hibau yace don haka kai dai fa bi ridallahi ka nemi yadda Allah bi hubbin nabiyyi da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka rike su manzo Allah matsayin tsani gare ka na neman yaddar Allah madaukin sarki domin fa fi hubbihi a cikin sun manzo Allah sallama ar-riba akwai samun yadda Allah wal hibau da samun kyauta mai yawa in ka so manzo Allah sallama to Allah kai mana arzikin sun manzo Allah sallama wanda yake matabbaci har zuwa sadomu da mutuwa Allah kuma ka ba mu dukkanin alkhairin da kake ba masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya mu dukkan bukatun manzo alkhairi ka kare mu daga dukkanin sharri bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين